To, anan da ke faruwa a zaben da ake yi a jihar Ekiti a halin yanzu na gwamna, to ana iya cewa komi na tafiya domin zaɓe ya kankama. Labarin ma ko kuma in ce rahotannin da muka samu daga jihar Ekiti ya nuna cewa wasu mazaɓu ma har an fara kiɗaya ƙuri'u, kuma jama'a sun fito suna ta kada ƙuri'a, jami'an tsaro ma suna ta aikinsu. Saboda haka ana iya cewa komi na tafiya a halin yanzu.
Wani hoto da muka gani a kafar sadarwa da ke nuna cewar wasu 'yan daba sun fasa wani akwati, me ya faru haka ko kuma me wakana a wannan wajen?
Lalle na samu wannan bayani cewa waton wasu 'yan daba sun so su yi awon gaba da wasu akwatin nan zaɓe har jami'an tsaro sun kama su, sannan su ma sun so su sada hatsaniya. Kuma jami'an tsaro har yanzu sun hana su. Bani ma ka ji tattaunawa da ni da wani mazauni birnin Ado Ekiti a jihar Ekiti wanda yake ya zagaya a wasu sassan jihar Ekiti.
Ina sunanka?
Sunana Kumar Nuno Yiwa, shugaban matasa 'yan karewa mazauna jihar Ekiti.
Kai mazaunin Ado Ekiti a jihar Ekiti ne ko?
Kai ko.
Yaya zaɓe yake tafiya a jihar Ekiti yanzu? Ana iya cewa jama'a sun fito da yawa?
Gaskiya jama'a sun fito kwansu da kwarkwatar domin su zaɓi wanda suke so.
To kaya wata?
Sun fito gaskiya fiye da yadda ake tunani.
To kaya wata a cikin birnin Ado Ekiti ko ko a wasu sassan jihar Ekiti?
Gaskiya ba ma duk Ekiti kawai ba, akwai wasu ƙananan hukumomi ma da muka tattaba.
To ya ka gani a can ƙauyukan wato birnin Ado Ekiti can ma jama'a sun fito?
Akwai batun cewar wasu na ba da kuɗi a zaben, shin wannan an tabbatar da shi kuma gaskiya ne ko me yake ciki akwai?
To, ba za a ce ko a'a ba, amma tabbatar da cewa ana ba da kuɗi a wajen zaɓe suna da wuya, domin yawanci da ake ba kuɗin nan to a cikin fili ake ba su, ba a fitowa ga fili saboda akwai jami'an tsaro ko ina suna kallo, sun sanya idanu, kaga suna da wuya a fito a ce ga shi an ga wani ɗan siyasa. Ko wani shugaban jama'a ya fidda kuɗi a fili ya ba da kuɗi domin a zaɓi wani ɗan takara, amma suna yiwuwa ana iya yin haka ɗin.
To daga ƙarshe menene muhimmancin wannan zaɓen?
Wannan zaɓe suna da muhimmanci sosai domin idan ka lura Haji Hashim, wato jihar Ekiti ce kawai jiha ɗaya daga jihohin Yarbawa dukkansu da ke ƙarƙashin mulkin jam'iyyar PDP. To sauran jihohi suna ƙarƙashin mulkin jam'iyyar APC ne. To a halin yanzu ita jam'iyyar APC tana kuma jin ganin cewa ta karɓi wannan jiha da ke ƙarƙashin mulkin jam'iyyar PDP zuwa ta koma ita ƙarƙashin jam'iyyar APC. To wannan shi ne babban muhimmanci ga wannan zaɓen.
To Malam Hassan Umar Tambal, mun gode kuma sai a ci gaba da sa ido a wannan zaɓen domin mu sake kawo masu sauraro bayanan da suke faruwa ga wannan zaɓe. Mun gode.
Haji Hashim, na gode.